Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa duk a jamhuriyar ta Niger. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Kirsimati. Da fatan ana kan shirye-shiryen harkokin ibada da kuma shagulgulan Kirsimati lafiya. Ibrahim Kalamasi Garba ne da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC. Kamar kowace ranar Kirsimati, yau bayan labaran duniya, shirin namu zai raja'a ne kan gashe-gashen Kirsimati. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakub Makiri. Kasuwar sayar da sayarwa a Amurka ta fadi a jiya Litinin, inda ma'aunin sayar da sayarwar yayi kasa da 500, wato kashi 2 cikin 100. Shugaba Donald Trump ya dora laifin faduwar kasuwar akan rashin gudanar da ayyuka daidai a bankin tsakiya da wasu kalubalolin tattalin arziki. A wani sakon Twitter da ya aiki yana cewa tattalin arzikin Amurka kadai ne kan samu matsala a samu karuwar ruwa. Ya zargi shugaban bankin tsakiya Jerome Powell da rashin sanin yadda kasuwar take da kuma rashin kula da tattalin arziki da tsadar ruwan da ake dora warance. Bankin tsakiya ya rage ruwan da ake dora warance kusan kasa da kashi daya domin bunkasa cigaban tattalin arziki a lokacin da kasar ta huskanci matsalolin tattalin arziki a shekarar 2007. Bankin ya cigaba da rike ruwan mafi kankanci tsawon shekaru 7. Wasu manyan 'yan majalisun Amurka na bangaren jam'iyyar Democrat guda biyu sun zargi shugaba Donald Trump da jefa kasar cikin matsala a jajibulin bikin Kirsimeti. Sha'anin kasuwanci ya taɓarɓare, amma kuma shugaban yana nan yana rikici da tsarin bankin kasar bayan ya kori sakataren tsaro, inji Senator Chuck Schumer da Nancy Pelosi, wacce take jira ta zama kakakin majalisa. Sadarwar haɗin gwiwa da shugabannin majalisun biyu suka fitar na cewa shugaban yana son ya rufe gwamnati kwata-kwata, amma kuma bai san yadda zai fidda kansa a cikin wannan abu ba. Shugaban kasar da ya soke hotunsa na bukin Kirsimeti da zai je a Florida domin warware damuwar tsakaninsa da majalisun kasar. Jama'an Afghanistan sun ce wata kungiyar 'yan bandiga da ba a san su ba, ciki har da dan kunar bakin wake, sun kai samami a wani ginin gwamnati a birnin Kabul a jiya Litinin, kuma sun kashe akalla mutane 29, kana suka jikkata wasu 20. Sai dai adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa yayin da 'yan sanda ke ci gaba da bincike a cikin buraguzan ginin. An fara kai samamin ne da rana, inda dan kunar bakin wake ya tada abubuwar fashewa da ke dankare a cikin motarsa wanda ke wajen ginin. Karfin fashewar da ya baiwa dan uwansa damar shiga cikin ginin wanda ke dauke da gidaje da dama, ciki har da gidajen masu fama da nakasa da kuma gidajen iyalan malaman shari'a. Mai magana da yawun hukumar harkokin cikin gida na Najib Danish ya faɗa wa manema labarai a birnin Kabul an samu kwanciyar hankali a cikin sa'o'i kaɗan bayan harin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi kira ga zaman lafiya yayin da za a gudanar da zaben kasar demokaradiyyar jamhuriyar Congo mai tattare da tsananin fargaba da kuma tashin hankali a wani babban taron addu'a a jajibulin bikin Kirsimeti a Kinshasa. Sabon babban limamin Krista a Kinshasa, Archbishop Fridolin Ambongo, ya kira ga gwamnatin shugaba Joseph Kabila da ta gudanar da zaben ranar 30 ga watan Disamba kamar yadda ta sanar a makon da ya gabata. Ambongo ya ce a daidai wannan lokaci mai muhimmanci ga tarihin kasarmu, ina jan hankalinku ga tabbatar da haloli na gari kuma mu tabbatar da zaɓe cikin lumana, saboda mu kammala zaɓen a ranar 30 ga watan Disamban shekarar 2018 cikin kwanciyar hankali da kuma gaskiya. Rikan Katolika a Congo ta daɗe tana ba da goyon baya ga tsarin demokaradiyya ga kasar, kuma ta yi ta kira ga shugaba Kabila ya gudanar da zaɓuka wanda aka ɗage shi tsawon shekaru 2. Ana gudanar da bikin Kirsimeti a garin Bethlehem da ke yammacin kogin Jordan da hukumomin Falasɗinawa suka shirya. An gudanar da taron faretin bikin ne a kusa da wani babban allo mai rubutu kamar haka: ku yi wa kasar Palestino addu'a na samun yancin kai inda Palestinawa da masu yawon bude ido suka taru suna kallo masu ziyara da sun fito daga sassa daban-daban na duniya domin zuwa ganin wannan dadaddin gari mai dimbin tarihi kuma wanda Allah ya albarkace shi da inda aka haifi Annabi Isa
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC To ba tare da bata lokaci ba za mu koma gefe guda Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti
Christmas lafiya.
Na fatan cewa rai Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk fadin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2018 cikin koshin lafiya da wadata zuci Alheri Grace Abdu ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana
barkamu da haka ni ce Lame Iliya gata wadda aka fi sani da kakaka Ina nan Amerika ina gaida dangi a Nigeria. Lois Daniel da danginta iyalin Hussaini Idrisu ina kuma gaida iyalin Adamu Koli Musa Adamu da iyalin gidansa ina gaida Madam Mary da iyalin gidansu iyalin da Lanto Bawa da sauran ƴan uwanta ina gaida Reverend Danjuma Kaladi da dukkan ikkilisiya ta mararraba ina gaida rabaran yohana garba da dukkan ikkilisiya da sauran dangi da iyalin shi ina gaida salamatu da mamasta ina gaishe su da dukkan yan uwa da su sami da iyayen shi da iyalin shi da kuma sauran yan uwa duka ina gaida nehemiya da iyalin shi ina gaida mama an da ƴan uwanta daga gida wato daga Adamawa ina fata za a yi Christmas lafiya ina gaida Roda Mika mama gata da ƴan uwanta duka Bauchi ina fata kowa yana lafiya ina gaida Mika gata ina gaida gata Gideon ina gaida Anna gata na gaida comfort tambaya da dukan gidansu da dangin babanta duka ina gaida Joshua Danjuma da Danuhu Danjuma da Hawai Shaku da dukan dangin gidansu iyalin Danjuma gata ina gaida uwar yaya wato Kuba da sauran yayanta da dukan mutanen gidan dandinne ina gaida rabayan Daura Kurau ina gaida Daniel Madaki da dukan ƴan kannen shi da dukan ƴan uwan shi iyalin Madaki Hassan Madaki kenan ina gaishe su duka cikin sunan Yesu muna fata a yi Christmas lafiya
sunana Reverend Yakubu Bulus Backwash ina mika muku gaison Christmas daga kasan America Ina so doki wannan lokaci in gaishe da shi sarkin garinmu Baba Ngolong Nyalang Mbe Bulut Gorab. Ina mika gaisuwa na da iyali na zuwa ga mutanen yalan gabaki daya. Baban Golong Nyalan Ubangiji Allah ya bishe ka. Ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga baba shi mahaifina baba Bulus Backwash a Shandam da kuma mama Hanatu Backwash a Shandam dukansu a Ekwa Total Shandam. Ina gaishe da kanina Isaac Backwash da matansa Gladys a Ekwa Bishara 2 Jos. Ina kuma gaisuwa da ƴar uwata Rita Mufa Jidimka da kuma Josephine Bulus the cousin brother na Sumane Backwash a Ekwa Bishara 2 Maikachi a Bingham University Hospital. Ina kuma mika sakon gaisuwan Christmasy zuwa ga Amini na Dr. Sunday Lengman Maikachi asibiti a Bingham University a Jos da iyalinsa. Har yanzu ina kuma mika sakon gaisuwa zuwa ga abokina Dauda Bongom da matansa Juliana Bongom dukansu a Ekwa Church High Court Kaduna da kuma Reverend Dr. Nehemiah Maji. Har yanzu ina gaishe da ƴan uwa masu bi gabaki daya a Kokin Yalan. Har yanzu zuwa ga masu bi a Ekwa Yalan da kuma masu bi gabaki daya pastor da dattawansa a Ekwa Total Shandam. Bari mance da abokanina a cikin Josba Apollos Musa a Rukuba Road, Ephraim Musa a Rukuba Road da matansa, Apollos da matansa, Ilya Yohana da matansa dukansu a Ekwa Church Bishara 2. Ubangiji ya maimaita mana wannan Christmas.
Sunana Hannatu Ishezwe daga nan jihar Virginia a Amurka. Ina tura gaisuwan Christmas zuwa Iman Usman Shehu a Abuja, yaya Amina a Kaduna da iyalinta, yaya Rakiya Shunaka a Kaduna da iyalinta, kuma da Hadiza Maina. Ina gaida Jummai Shehu a Kaduna. Ina kuma gaida Amina a Kiyoyi da iyalinta a Abuja da Aisha Bako a Dallas. Ina kuma gaida iyali na Greater Bako a nan Nigeria da fata za su yi Christmas lahiya.
Let it be Christmas everywhere in the hearts of all people both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Let every bell ring the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
Just for Christmas, it's about him. Banda Mabrisa Umar Jaz. The air entered the G-Coaching to the club. The Parko Nagashi, the Mamata, Jami Iliagata, on the Akapitani, the Kakaka. Da kannena Muhammad Gata da iyalansa, Alheri Abdu da iyalanta, Jummai Tambaya da iyalanta, Mika Gata da iyalanki. Kuma ina mika gaisuwa ta duka ga zuriyar gidan Gata da zuriyar gidan Idrisu Fajar duka. Ina kuma gaishe da Reverend Dr. and Dr. Mrs. Ibrahim Bakari, na barkan Christmas da Reverend and Mrs. Joseph Gunat, Reverend and Mrs. Benjamin Ilya Kanchua, Reverend and Mrs. Abdul Buba, Reverend and Mrs. Muhammad Tang Amaria, Reverend and Mrs. Ishaya Garba, Kurama, Reverend and Mrs. Joshua Aku, Matthew Matthew Secretary of DCC, Mama Elizabeth Dalhatu tsohuwar shugaban zumuntan ƙasa na Ekwa, Mama Hannatu Awari, Mama Doris Obadaya, Elizabeth Garba Dick, shugaban zumuntan matan Gospel Church Utan, Idi Nana da matarsa Zulai, ina gaishe da Baba John Umaru da matarsa, ina gaishe da Reverend Amiti Titus Turati, ina gaishe da Sulmanu Suleiman Dublin Ahmed. Ina kuma gaishe da Mama Maji Daɗi Esther, ina gaishe da Tambaya mai gaskiya ɗan sabo gida kwara hayin Ladi Baban Binta, ina gaishe da Mrs. Binatu Umaru Maman Zainab, ina gaishe da Reverend and Mrs. Ibrahim Abo, ina gaishe da Aunty Ruth Abo, ina gaishe da Reverend and Mrs. Stephen Panyan Baba Ekwa President. Ina gaishe da Pastor Amity Francis Philip, ina gaishe da Simon Bola Arin, ina gaishe da Mr. Mrs. Steven Ogo a Akwanga, ina gaishe da dukkan Ekwa Gospel Church Utan Lagos, ina gaishe da dukkan GCC Choir, musamman mataimakin choir Pastor mu wanda ya yi aure kwanan nan Joshua a Izan da matarsa Charity. Ina kuma gaishe da Ekwa Gospel Church Utan Choir, musamman Ezekiel Kinkin da matar Shirut wanda sun yi aure kwanan nan, Janet Ibrahim da dukkan ɗan choir. Ina gaishe da iya Ruth James Lola Maman Tati da kuma murnan cika shekara 70 a wannan shekara. Ina gaishe da iyata kuma Zainab Babaji. Ina gaishe da Mr. Amity Dauda Tanko. Ina gaishe da Mr. Amity Sabu Usman. Ina gaishe da Mr. Amity Ituwa Saku. Ina gaishe da Bawa Sakatare Gidan Maga Bararaba Malumfati da iyalinsa duka. Ina kuma gaishe da Malam Ishaku Abdullahi da iyalinsa a gidan Kadangare. Ina gaishe da Reverend Auti Bokoi a maraban kankara. Ina gaishe da Pastor Likita Mantau. Ina gaishe da Ladi Tambaya mai gaskiya. Ina gaishe da Nuhu Nagari da iyalinsa duka. Ina gaishe da Alhaji da Hajiya Yesi Barka Hassan. Ina gaishe da dukkan executive na Ekwa headquarters. Ina gaishe da dukkan executive na GCC headquarters. Ina gaishe da Reverend Amitus Tukuma Abgondi Baban Skibia da shugabannin zumuntan matan GCC. Ina fata a yi Christmas cikin ƙoshin lafiya.
Karolin Lamda, ina magana Amerika. Ina gaida Baba Alexander Taufin. Ina gaida matansa Elin Taufin. Ina gaida Jonah Lambert. Ina gaida Nehemiah Tarmac. Ina gaida Virginia Sheni. Ina gaida Sarah Lamda. Ina gaida Comfort Lagun. Ina gaida Nancy Lamda. Ina gaida Nanle Lamda. Ina gaida Sere Lamda Salo. Ina gaida Sunday Salo. Ina gaida Simon Doro. Ina gaida Ladi Sinle. Ina gaida Paul Sinle. Matan Limbo. Ana isa ku zama Christmas lafi.
Suna na Kenny Amanze. Ina son mika gaisuwan Christmas zuwa families ina Faba Mila family mai yiwuwan sunan Dotun Faba Mila, Idowu Faba Mila, Bola Faba Mila, Daba Faba Mila, Remi Bukola da Bankole Faba Mila. Wish them the very best of Christmas and a prosperous happy new year.
Sunana Joyce Jack daga America, Baltimore, Maryland, a cikin America. So the gate one Christmas zuwa ga General J.T. Hussaini, Mr. da Mrs. Napoleon da Jumai Bali Asebe, Benila, His Royal Highness Alhaji Bashir Mohammed, His Royal Highness Ms. Com, Martin Shaldas, Longumai Oshandam, Chief Mrs. Salome Jankada, Dr. Aldo Jankada, Chief Mrs. Mary Lar, Mary Garber Benga Malam Ayuba da yalinsa Tanjuma Seaman da yalinsa na kuma gaida retired officer Stanley Tim Mrs. Victoria Weep Nanchat Garba Dr. Zolcher Mrs. Rauta Zolcher Nare Kla Vandul Weep Auntie Mrs. Ucheja na kuma gaida Mama Cecilia Sheni Ambassador Tanjuma Sheni da iyalinsa Baba Sheni Sarkin Longmat Brother Easy Galadiman Lantang Auntie Nairobi to Chairlady Kenan da kuma Her Excellency Mrs. Pauline Talent na kuma gaida duka yanwana yi Christmas lafiya
Sunana Helene Bako ina nan zama a California USA ina isa da dubban gaisuwan Christmas ga His Royal Highness Sarkin Tangale Dr. Abdu Buba Masheru da matarsa da jama'ar Tangale ina gaida isa da gaisuwa ga shi babana Dr. Dambawoshe Bako da mama Priscilla Bako da yayana David Bako da iyalinsa da kuma Dr. General Nuhu Ade da matarsa Nancy Ade da sisters Dina Flora Bako Orisa Bako da shikanina Dalton Bako da matarsa Kauna Bako ina isar da gaisuwa ga ita kawata Apiomi Tela Lakwasa a Kaltungo da kuma antina Hadiza Amma da anti Ruth Shiru da kuma babban malamin da ana kira shi Kalla a Banganje ina isar da gaisuwan Christmas tina ga shi kawuna Malam Umaru Lakorok da matarsa Dina Lakorok a Banganje ina isar da gaisuwa ga ita Nero London Hawa London Sonia Lawrence dukansu a Banganje ina isar da gaisuwan Christmas ga ita kawata Elbina Jibrin Dawa a Bilire ina isar da gaisuwa ga ita Fati Ishaya Malum a Bilire Fati Radixon a Bilire da kuma Kanem Manji da Kela Manji a Abuja Captain Nuhu da kuma Adansa Mimi Nuhu a Abuja da Shibaruk Roy a Lagos ina isa da gaisuwa na Christmas da ita ga ita kawata Hadiza Yam Kaduna da Clara Adwak da Adansa Comfort Bush dukansu a Abuja ina isa da gaisuwan Christmas ga shi Kawuna Adam Bako da Meshak Bako da Ladi Bako Asabe Bako Asanat Bako Bilkatu Kure Mariamu Kure Yunus Kure Ilya Kure Lydia Kure da Yunia Kure na isa da gaisuwa ga ita Justice Beatrice Yahaya da Justice Apollos Idi da matarsa ina isa da babban gaisuwa ga ita Antina Asanat Bako ina fata za ku yi Christmas lafiya Ubangiji Allah ya taimake ku na gode
Nana Sofia Yoila Edmund ina zama a nan Colombia Maryland ina so in mika gaisuwa na ga babana Mr. Yoila Edmund ina so gaida Uncle Stina Justice and Mrs. Nathan Muka Professor and Mrs. Charles David Mr. and Mrs. Tafidi Mr. and Dr. Iwana Mufmifanyi Mr. and Mrs. Balogun Pastor Sunday Idahi Pastor Kefas Idi Mr. and Mrs. Wafari Teman Mr. and Mrs. Manasa Chidama Mr. and Mrs. Jacob Salu, Mr. and Mrs. Kacha Tau, ina gaida duka aunties da bankira suba da uncle the cousins, nephews, friends, all over. Ina so wishing nunku happy Christmas. Ai Christmas life ya alesa kuma moga sabon shekara a alheri na gode.
Sannan ku duka suna na Blessing Benjamin Kamke daga Baltimore, Maryland, America. Ina gaida yawata Mrs. Charity Achemta da mai gidanta Mr. Abraham Achemta da yaran ta Oshra Achemta, Jerusha Achemta, Joanna Achemta. Ina gaida yawata Mrs. Abigail Adkizi da mai gidanta Mr. Adkizi Alu da yarsu Eliana Alu. Ina gaida Dr. Samuel Luka da matansa Mrs. Hanatu Samuel da yaran su duka. Ina gaida Mr. Musa Kamuki da iyalinsa duka. Ina gaida Mr. Joshua Gali da family shi duka. Ina gaida Dr. Charity Johanna da mai gidanta. Ina fata ayi Christmas lafiya. Ina kuma gaida duka abokanin arziki. Na gode.
Sunana Samuel Inuwa Zalanga ni daga jihar Bochini kuma karamar hukumar Ganjo. Ina zama a jihar Minnesota a America. A wannan lokaci da ake kokarin bikin Christmas da kuma sabon shekara, ina so in isar da gaisuwa ta madukan talakawan Najeriya. Ina gaida musamman mata musamman masu tuyon kosai, masu sai da masa, mata masu sai da kayan abinci a gefen hanya domin su nemi abin da zai kare mutuncin kansu. Ina gaida mutane masu sai da goro, ina gaida 'yan dako da 'yan garuwa da kuma mutane masu sai da faskare da gawayi domin su nemi abin da za su biya mutuncin kansu. Ina kuma gaida mutane masu neman aiki wanda suna neman aiki amma samun ba da fatan Allah zai taimaka musu. Ina gaida kuma marasa lafiya wanda suke asibiti, wasu an musu rasuwa, da fatan Ubangiji zai kara ba su haƙuri da ta'aziya. Ina kuma gaida mutane wanda suke fama da bakin ciki iri-iri wanda ba zan iya faɗi a nan ba, da fatan Ubangiji zai ba su salama a cikin rayuwarsu. Ina kuma a ƙarshe gaida mutane waɗanda suke ƙoƙari su faɗi gaskiya duk da a cikin rayuwarsu, duk da abubuwa da suke faruwa a Najeriya, da fatan Ubangiji zai ƙara ba su ƙarfin zuciya na faɗin gaskiya duk da abubuwan da suke faruwa. Na gode.
Sai kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama, bari ni ma miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Kristimeti ga ambasado Sam Jimba a jihar Nasarawa da iyalansa, da Eljab Abraham da iyalansa, da Iliya Mamman da iyalansa, da Victoria Magid da nata iyalin, da Ishaya Kure da iyalansa, da Professor Grace Esron da iyalanta, da Professor Christy Best da iyalansa, da Yakubu Gidado da iyalansa, da Ladi John da iyalinta, da kuma Honorable Sunday Abdu da al'umma Irigu baki daya, da Husaina Akila Banshika, da Malam Sule Auta, da Barista Salibawa da iyalansu, da kuma dukkan zuriyar Gata da zuriyar Idrisu. Ina kuma miƙa gaisuwa ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki, sai kuma gaisuwa ta musamman ga dukkan 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu da ɗaiɗai ba a duk inda suke. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere.
To a gaishe ki. Sai a biyo mu a shirinmu na hantsi don ci gaba da jin shirye-shirye masu ƙayatarwa, ciki har da ci gaban gaishe-gaishen Kirsimeti. yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da Julie Leather Creation wacce ta hada mana sautin da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma da hantsin.
VOA Afrique, les infos.